Daga murya Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Kamar yadda aka saba a duk ranar Juma'a shirin yau da gobe kan tabo batutuwa daban-daban kamar su al'adu, nishadi, kananan sana'o'i da dai sauransu. A yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan yadda wani kamfani a Ghana ya karrama mata da matasa waɗanda ke taka muhimmiyar rawa a fannoni daban-daban. Sauraro a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa a Ghana ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Farko wani kamfani mai suna Halal Incorporation ya shirya taron bada lambar yabo wadda aka yi masa lakabi da Islamic Personality Award IPA a Accra, Ghana. Manufar taron shine karrama mata da maza da yara da matasa waɗanda suke taka muhimmiyar rawa a fannonin da suka hada da kasuwanci, taimakon al'umma, masu aikin hannu da masu amfani da kafofin sadarwa domin watsa ɗabi'u masu kyau. Wakiliyar mu Hawwa Abdul Karim ta halarci taron kuma ta tattauna da masu ruwa da tsaki.
Yayin da muka tattauna da magajiyoyi da mata da 'yan kasuwa ga abinda suka ce mana, sai dai na fara da muryar magajiya Hawwa mai zango, magajiyan zangon birnin Ankara.
Ai mutum ke bayyanar da kansa, mutum ke sayar da kansa, mutum ke gwada ma duniya na kai mawanga masayi. In kuma kana da masayi ka bar shi daki gida baka bayyanar da shi haka ba, dan kai ma kanka kana sayar da kanka tunda abin alheri ne abin da ke gudana. Sai sa ci gaba ne kwarai.
Assalamu alaikum. Da wa nake magana?
Okay, da mama ko mama kike magana?
Mama ko mama, yau kin samu award, ya kike ji a ranki yau?
Abin da zan naji a raina ne ne abu ne ne tayya ne ake na jama'a. So tayyan nan kuma me za ka yi kanka ne illa ka ci in ma ba za ka ci ba? To cikin ikon Allah ina daya daga cikin me wadanda ke cikin races ne. So abinda zan yi ma Allah godiya ne mutane masoye su suka bar inda na kai har yau aka karrama ni. So abinda zan ce ne ina yi ma masoye na duniya duka godiya tun daga yan nan cikin gida har yan wajen gari, nema kowa godiya. Abinda iya zan yance ma mutane jazakumullahu khairan.
Gargadi ka dan da zai ma
kun ga so dewa sai ana cewa a'a duba abinda take ba, a'a ba abinda nake yi bane, ina fadakar da mutane ne, ina nishatar da mutane saboda so dewa in aka shiga page na wani ma sheka ji wallahi ina cikin bacin rai bari in shiga page din ajiya ai ina shiga ni da kaina sai in yi dariya. To ba wani abu bane, inda ina wani batu wani abin albazoranci ne wani abin da bai dace ba. Ina da ƴan uwa, ina da iya, ina da dangi, ba za a rasa wanda zai iya zai ce na ajiya ai abinda kike yin nan bai dace ba. Ni kuma mai ko yaro yayi nayi ma abu yayi min magana, ni mai ji ne ke da kai kikin san jesa abinda zan iya ince ne ni kaman awardin ga da aka bayar na addini nayi godiya kwarai nayi farin ciki da aka karrama ni ciki to Allah ya mana haka Allah ya mana haka na gode
assalamu alaikum da wake musa
yan kuri ina tsaron kina magana da Haji Hassan Deja gaba 1 abinda zan fadi ne taron ga da nazo na gani gaskiya nayi farin ciki kwarai me yasa nayi farin ciki inda musulunci ya tafiya ya kai da abinda yaran mu kuma ke yi matasa to Allah ya sa wasu matasan kuma su yi koyo da haka ilimi ba wasa bane a tashi a nemi ilimi yara ku nemi ilimi komai kake ciki kake wasa da ilimi ilimi ba don wasa
ni na Haji Azurfawo biwan sarki na Nima idan magana guda da zan fadi abinda ka yi ga gaskiya abu ne mai kyau abu ne da zai kara mu
ba sosai
da mu iyaye da iyayenmu abu ne da zai kara mu sai Allah ubangiji ya sa ya ba mu ƙarfi da kwazo a yi shi kowane lokaci kuma yin da ake yi nan kuma mu ji a yi ƙoƙoyon shi
dan ce alhamdulillah domin abin musulunci haka muna gani ana ɗaukaka yaran mu ane musu abin arziki irin haka ana ba su a wurin yana sa musu kwazo waɗansu da ba su yi niyyar yin neman ilimin ba ma she su nemi ilimi kin gani domin irin yanda aka yi musu ba saboda shi muka zo cikin dare ga domin zo su gani domin yaran mu waɗansu da suke kwance ba su tashi ba su ma su tashi don wata yana su ma a yi musu
sunana Aisha Abubakar Babali uwa magajiyar Musawa daga Nima nayi farin ciki kwarai kuma nayi munna Allah ya shiga gaban su Allah ya taimake su Allah ya cishe yan baya wayannan na gwadawa yan baya su ma su tashi mu iyaye kuma mu yi kokari mu sa ƴaƴan mu cikin ilimi don ilimi ba abin da ya kai shi ka ba danka ilimi ka ba shi komai to Allah ya ba mu iko zangwannen mu yaran mu kuma da suka kauce suke zama geto geto suke shaye-shaye Allah ya shirye da su
kina gani akwai wani jara da zaki mu wannan ko kuma kina gani akwai wani taimakon da ya kamata a yi mu wannan taro
eh to taimakon da za a yi ne kaman yanda muka fadi wannan taro ya bari mun waye mun karu mun gane kaman ya kamata ƴaƴanmu mu tashi mu tsaya mu kara musu ilimi
magajiyan sarkin bari bari sarkin Hausa wani ne ni sarauta biyu
alashin da magana da baiwa na ke
wane ke
wannan taro un lokaci wayanda ba musulmai ba suke hasassa iri kina ganin ci gaba ne
kwarai kuwa ci gaba ne ya zo ku sai already kuma ina ga yana ci gaba akwai ba wai babu ba domin yanzu in kika je ba inda yaran mu ba in kika je medical school suna nan in thousands in ji mutanen Najeriya wai kaman jumpa agent in kika je wurin
lalle program ya burge ni sosai domin musulman Ghana ba mu yin irin award haka isa wanga abu da aka fara yana da kyau sosai kuma muna gode ma organizers for organize su ita organize wannan abu haka yaso ya kara muna karfi mu ita fighting community ta duba award da aka karbi na most of them are youth akwai entrepreneurship akwai philanthropism akwai abubuwa da yawa isa
Hajiya Matsofuwa to suna dai Fatima amma da mai lakabi Matsofuwa
to ga shi no taron award da ake bayarwa wato lambar yabo ga wayanda suka taka rawar gani a cikin dangwannin mu matasa da sauransu
Shinci alhamdulillah mun gode ma Allah ga abin da aka ba su kuma dukan da aka ba su wannan award su tsatsanci mun gode ma Allah komai yayi kyau ka taro ne na ci gaba insha Allah na san wani sabon shekara dai fi akuma organizers su yi kokari Allah ya Allah taimaka musu Allah kiyaye
abu da ya burge shi nan
to duka dai ya burge ni da kyau balle ta yariyan da ta tuba ekwabi polon da suka sa suka recognize ta an suka ba ta wanga award ya bari waɗansu ma sun kokoya abin da ta yi su zama su komo cikin addinin musulunci babban addini ne ba na wasa ba sai sa wannan wuri dai wallahi ya burge organizers su yi kokari ga wannan abin da suka yi
kai gargadi da zaki
yaran matasan mu kuna bidan yaran matasa kowa ya tashi yayi abin da ya kamata matasa ku koya ilimi especially matan mu muna bidan matan mu yau a ce ku ne kuma yanzu ma ana kokari Allah sa yi kokari ya ci gaba ya tsaya kana
ni ne Alhaji Dawud Akinyi Abeniga baba gini sarki addini Ashanti Reji Bashoru baba Lojo of Ghana
na ka ce me ya kawo sarkin addini wurin taron ba da lambar yabo
na zo bitan muko award ake ba da yau sun zo office na wiza bani award man bani girma chairman ni chairman basu alhamdulillah mutanna da wannan da yawa suka fi ma baba su nagode ma Allah an bani chairman injin maka award ake yau insha Allah
kana ganin wani ci gaba ne ga al'ummar musulmai
insha Allah mun ga ci gaba mun duka mun ga ta gefa insha Allah by next year nasa mun su an fiyaka community room ga one of the best in Africa inshallah and in the world
ko wani gargadi da kake son ka ba wa al'ummar musulmai
ka bazan ba da al'ummar musulmai ne wi hadin kai mu duka kuma the most special thing da muke cikin yanzu ne yan Palestine Allah ya hankuri
sai
ya abubuwan duka da Israel duka Allah su ka tsakan su mutane da suka kalle jikin su duka
Sheikh Muhammad Awal director kuma founder na Zaitun Dawa Institute wanda yazo a matsayin babban bako daga kasar Amurka a bayanin sa yace matasa su mai da hankali wajen neman ilimi
Sheikh ya kuma me zaka fadi game da nan taron musulunci ci gaba ne ga musulunci ko matasa ko wani
Alhamdulillah rabbil alamin babu shakka wannan taron nan da aka yi babban abu ne ni ina karan wannan giant step abu ne wanda yake da tintin ma ya kamata a yi to tunda ba a samu an yi ba yanda Allah shirya kenan dan Allah ka ga mutane daban-daban ana zuwa kuma za a kawo ideas kala to wannan abu ne wanda yake ya kamata a yi kwarai da gaske tunda wannan ita ce ta farko nan gaba za a yi abin da yake wannan matasa ai su ya kamata duk ga wani bature wai duk garin da basu tashi sun yunkura sun taimaka da matasa sun samu karfi ba wannan gari tabbas zai fadi so wajibi ne muraya matasa abinda mu muka abin nan yi sai mu nuna musu ko da ba ma nan sai su dora daga nan haka matasa wato arziki ne da ubangiji ya bada da za a yi amfani da shi mazo Allah akan su yi aiki sahabban nan sayyidina kaza sai duk matasa ne 18 years 19 years amma sunan su duba inda yake haka ashe wajibi ne matasan nan mu sa ido ba kan su
ga an ga wayan da suka taka rawar gani me za ku fahimta da wannan lambar yabon da ake
abu ne wanda yake iya da kyau kwarai da gaske mazo Allah ya sha zance kan irin wannan yace in kana da yara alal misali tun suna kanana ka rinka ba su aiki suna yi ko da sun yi ba su yi ba daidai kace a kai lalle kun kokari to ga wannan to kaga sai ya yunkura ya ji dadi ya karfafa yayi abin da yafi wannan saboda karamin nan da yema an taimaka mai an tallafa mai saka ba da lambar yabo abu ne wanda yake ina ƙara kuzari mutum ya yunkura akan dukkan abin da ya kamata yayi saboda a shigaba
wani gyara da ka gani da ya kamata ka musu garga saboda taro shekara
yau wato ko da yake duk abin da za a yi da farko ana samun tangarda saka wannan wajibi ne ko ya mutum yake inde za a yi shi a farko an samu tangarda to amma nayi imani nan gaba shekara mai zuwa in an sake yi zai tu wannan na uku din ma zai fi na wanda ya wuce shekarar saka wannan wajibi ne a samu tangarda ba inda akwai wani kurakurai da na gani tabbas zan yi kiran su da kaina ce to kaza da kaza da kaza da kaza a dinga gyara to wannan duka cikin taimako ne saboda a yunkura a yi abin da ya dace
magana ka na karshe akwai wani sako da musamman da kake so ka ba wa al'ummar duniya
sako na na karshe shine jama'a babu shakka mu tashi mu tsaya to abin da yake akwai a nemi ilimi in dai mutum na da ilimi wallahi ba wanda ya isa ya tsaya gaban sa ya ga masa abin da ba dace saboda in ka da ilimi zaka tafi a doron kasa abin nan kirjinka a sama ka fadanka saboda da zara an zo zaka cinye to amma rashin wannan shi ke kawo cikas a cikin irin abin da ke faruwa haka a tsaya tsayin daka daren dam kamar da na fada a nemi wannan ilimi zai yi amfani
Dalla jama'a masu sauraro har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe da fatan dai kuna jin dadin shirin da fatan dai kuma kuna amfana
wasu daga cikin waɗanda muka tattauna da su na waɗanda suka samu lambar yabo sun nuna farin cikin su
assalamu alaikum sunana ne Musa Abdullahi Yanbori yar jarida a Alfa Radio kuma
me zaka fadi game da wannan lambar
abinda zan fadi na farko dai godiya nake ma Allah da ya kiyaye ni tsawon shekaru 16 kenan da nake aiki a matsayin yar jarida kuma ire-iren wannan karramawa ko kuma lambar yabo da ake ba waɗanda yake sun taka rawar gani cikin al'umma yana ƙara maka ƙarfin gwiwa ne kuma yana bar waɗanda ke baya san kamar duk wani abin da kake yi ido na kanka yasa zaka yi shi da kyau saboda kai kuma wata rana irin abu haka ya kai kanka kamar yanda kika ce ƴan kista so da yawa su suna hatsa sai ire-iren wanga abu amma musulmai zaki ga wani lokacin ma in an ba musulmai yan ballabo zaki ga wani lokacin ƴan kristan ma ne suka hatsa suke bayarwa so ɗaya da yawa a bangaren musulmai so tunda an samu wani abu haka gaskiya zai taimaka ke san musulmi shi ya san dan uwan shi musulmi kuma ya san abinda musulmi yayi ya cancanci a bashi lambar yabo shi yasa wannan abun zai taimaka kwarai da gaske
akwai gargadi da zaki wa ma'aikatan jarida
gargadi da zai ma ma'aikatan jarida wanda kuma na saba yi shine sai mai da muke aikin jarida sai in ce tun makaranta da muke karatu muka koyi aikin jarida saboda duk wasu do's and don'ts na aikin jarida zaka ga a Qur'ani ya riga ya shiki da mana yasa duk wani abin da muke yi mu sa gaskiya mu sa tsoron Allah abin da ba a yi ba fa mu zauna mu ce an yi wanda aka yi kuma mu gwada daidai yanda aka yi kuma kar mu yi ta fifita wani kan wani labari yanda yake a gabatar da shi kar a fadi wanda ba a yi ba wanda zai iya haddasa fitina saboda mu maganar mu yana zuwa nisa wani yana iya dusan ka ba amma duk abin da ka fadi yana aiki da shi ne kyau ne zai aiki da shi mara kyau ma ne zai aiki da shi to akwai aiki ne yawa akan mu ya kamata mu duba wurin wannan mu gyara duk wani abin da muka ga zai kawo tashin hankali mu kiyaye kanmu sa'annan kuma mu yi ta taimakon waɗanda ba su da ƙarfi saboda kika duba yanzu zamantake wanda ake ciki komi yayi ƙarfi sa'annan kuma ka samu na a Palestine muna addu'a Allah ya kawo zaman lafiya a wurin kuma Allah ya daukaka musulunci
me ya fi da wani ke magana
sunana Usman Shamuna ni ne general manager na Ministry of Foreign Affairs
me za ku fari da wannan
muna gode ma wanda suka hassasa wata wanga program ina ji an karrama mu mun ji dadi sosai muna gode musu sannan muna kuma gode ma Allah da mutanen da suka karrama mu da dadi kuma ga
abin da kuke kun cancanci wannan award
mun cancanci saboda wasan kasar Ghana gaba daya ba wani watan company wanda suke yin sulare da a ce watan made in Ghana sularen da ake yi a kasar Ghana wanda ba ana fitowa da shi wani gari bane ba kasar Turai ake fitowa da shi ba kasar Ghana ake fitowa da shi mu ne farko watan company da muke yin sulare a kasar Ghana
shi sa ina da san ku ke nemo ainihin tsabar sularen
yawa mu da kanmu ke zuwa a cikin daji muna da itatuna wanda muke muna da watan garden daga watan wani gari ana kai shi Ejura a cikin kasar Ghana muna da gona da muke shuka flowers da abubuwa sai mu kanto akwai wanda muke nikawa akwai watan sanadare da muke hadawa mu da kimi wanda sulare da shi abubuwan da muke fitowa da shi kasar Turai shine watan kwalba bottle wannan shi Ghana gaba ba mu samu wani amma duk wani abin da ya saura gaba dai kasar Ghana ga ake yin shi
wani gargadi za ka yi matasa kan sana'a
abin da rangaya matasa shine watan matasa kowa ya sa kansa cikin sana'a sana'a shine watan abin da zai taimaki rayuwar mu watan wata rana in baka da sana'a watan shetani ya nemi maka aiki aikin da zai nemi maka ce watan ƴan siyasa su doki yaran musulmai yaran zango a doke su a je ana watan tashin hankali da su sa'annan a ba su wani abu kadan su sa jikin su sai cewa samaru na kowa ya nemi sana'a
sunana Aisha Yuni an bani award in best fashion Islamic model yau
wani aiki kenan
just the Instagram ne na kandani ke dressing suka gani suka bani nomination
wato shiganki da kike yi na musulunci shine ya kawo aka baki lambar yabo ko ba me za ki faɗi
alhamdulillah masha Allah ba expect kaman dan win wanga award ba amma
Hamshek Fofana shugaban masallacin Golden Voice of Islam ya samu halartar taron kuma ya bayyana ra'ayinsa
assalamu alaikum shek
wa alaikum salam ajawa
shek ce to me ka malami kuma wurin taron bada lambar yabo
ikon Allah to abin da kawo ni shine naji sun ce Islamic so kasancewa Islamic ya shigo cikin saka na ansa invitation su na zo ni kuma na ganda ido na abin da yasa na zama tun farko har karshe na gani menene Islamic din da ke cikin so da mu kuma da mu yi magana inde wanda ya criticize ni ko mu da mu criticize ni ko abin gyara ne ko abin yabo ne shi mu gani
kaga abin da kake
taron zaka gani
gaskiya ko ban sani ba ku wannan shine farkon kare
wannan ne farko
so shi dai inde wannan ne farkon yin su gaskiya ana ba su anzari gari bisa kan gari domin farkon yin mutum abu duka amma yin shi na biyu da na uku in wani ba aka yi ko mai faru na ababan da bamu dai ya kamata ba to ne san ba anzari domin ku liman Sheikh Umar tare da ni a cikin zama Malam Kashif Malam Muhammad Awwal na America ya observation mu mun kasancewa mu malumma da limamai observation mu yana daban da observation wani daban saka ababan da muka observe an yi kokari an kama
ta ko abubuwa guda biyu ku da gani haka bai yi ba da wanda kuma yayi maka
to gaskiya da na su inje in rubuta ne shi in fito ni magana amma so tun da nake tambayar a sake na faɗi abu guda biyu hakan ga inda na ga yayi min kyau guda inda na gani da muka dace mu da muke zaune muka dan yau nan ai kusko shine farko ababan da yayi kyau da yabawa shine yanda suka yi sai kokari suka invite wasu manya mutane sarakai musamman ambassador of Palestine inda yazo gaskiya wannan abin yabawa ne da cikin wannan lokaci yana cikin kunci da damuwa fitowar shi da suka iska fito da shi gaskiya na yabani na ji dadi personally sannan kuma
na kanka tare da shi zaka siya madadin shi kai magana
gaskiya dan na sai madadin shi magana ba abinda dan yankara cikin maganan da yayi don aboki na ne amini na sosai kuma sani na da shi bai wuce kusan in ce wasu kwanaki ba saboda zancen da ke faruwa Palestine mutumin kirki ne yana son Ghana sosai yayi alkawari ba zai bar Ghana ba har lokacin da zai gani Palestine sun samu freedom daga shekara kenan yana cikin kasar Ghana wallahi kaka abin yaba wani yaba mai abin Ghana da hukumar Ghana su tashi san lalle ya kamaci a recognize shi for humanity for mutuntaka ba kasancewar religion Islam ko Christianity ba sana jaba banda na gani da na ji dadi shine yanda suka fara da alqur'ani da almajiri ne sai karanta alqur'ani da wadariyar da ta zo ta karanta point sai da tun Palestine a cikin gaskiya na yaba sosai sana jaba banda na gani akwai gyara nan gaba shine tun da su da sun ba shi suna Islamic personality award so ya kamaci su bar wani abu na Islam nan yayi karfi a cikin fiyar da sauran ababai na wasanni musamman da an samu wani ababai na Islam ya yawa cikin ya kai kusan kaman koda 60% sauran 40% ya zama social da wasu ababai wannan shine abin jan hankali sannan cikin abin jan hankali an kira wasan da aka ba su award da saboda mu ba mu yi rayi ba ba mu ji dadi ba sunan da aka kira da shirin da ta taso da shi gaskiya wannan ya abin gyara ne domin an kira shi aka ce best Islamic fashion model agani Islam na da wani abu na model kuma Islam na da wani abu na fashion kuma to inde mu muke so mu kama Islam fashion to ya kamace a duba wuri
shugaban Halal Incorporation Malam Adams Mahama shine kuma shugaban Islamic Personality Award da ya gudana a nan birnin Accra mai magana da yawunsa ya ce
assalamu alaikum da wane ke magana
sunana Abdullahi Shamun Bako
so wane ne shi wannan taro
wannan taron company Halal Incorporation kafa ce wanda take la'akari da ba da gudunmuwa akan abubuwan da ya jibanci karrama musulmi da kuma barin musulmi su ma su tashi tsaya a tsayin daka domin cimma galaba na rayuwa a wannan kasa ta mu Ghana kuma wannan ne irinsa na farko da muka shirya wannan taro na karrama musulmi a bisa waɗanda muka saka su a jeri na rukunin voting wato zabe na ƙuri'a da yake an jefa wanda ya samu yawan ƙuri'a a yau a karrama shi kana akwai da kuma bisa cancantar su muka yi wa wannan suna Sharutu Honorary Awards da sunan limamin kasa za mu karrama su mu jinjina musu to yau in Allah ya sa da mun sauke wannan aiki mun kamanta a surare kuma dole mun duba mu gyara domin gobe yake
eh kawo ra'ayin yin wannan abu
to idan ka duba tafiya da ake wata sa'i muna ganin kamar ba a yi da musulmi to wani karrama wani gudunmuwa da yake musulmi sun bayar wannan kasa ba za a yi kwatanta ba musulmi da suka shigo wannan kasar nan tun kakana budurwa a ciyoyin arewa a kudanci Hausawa da sauransu suka shigo da musulunci da Yarbawa da sauransu sun taka rawar gani to yanzu haɗi an zama abu daya tafiyan kasa ake to wata sa'in akwai kuskurawa da wasu ke yi ba su saka bangaren musulmi ciki to muka gano cewa ya kamata mu ware namu tsari kari mu karama wanda suka taka rawar gani mu jinjina musu kuma mu ce musu mun gode Allah ya saka da alkhairi
zakai kadan tabo min adadin mutanen da kuka
karama mun karama mutane akalla 40 a rukunin nan na voting wato jefa kura'a kana kuma mun karama mutane akalla mutane 20 a rukunin nan na cancanta akwai kamar voting akwai best orator wanda yake karatun alqur'ani mun ba da lambar yabo akwai kuma social media wanda suke daukar social media suke yada dini Khalifa Faith Peace Dawa Media ya samu da dai sauransu dai wanda kuma suke tsara irin na musulmi na mata ado kwalliya na rufe jiki best female model mun ba da lambar Sheikh Mustafa Ibrahim ya taka muhimmiyar rawa gani a bangaren non voting category wannan sharhu wannan ruwa was shi kuma ba shi lambar yabo Hajiya Mai Zango cikin mata tayi kawa tayi kokari Hajiya Riskatu Peregrino Vanderpool tayi kokari da dai sauransu yake mun ba su wannan girmawa wanda suka cancanci kenan mun ba su lambar yabo
yanda kuke son ku ga taron ku samu haka
mun samu haka sai dai kin san abin jama'a dole ne kuma mun yi wannan taron ne a ranar aiki kenan washe gari za ta fa aiki to yasa yasa da dama ba sai sun jira haddare ba amma inda ce weekend kin san mu yan gano an jin dadin weekend ne inda Saturday ne wallahi da har 2-3 kinga muna nan ana ta jin dadi ana fanta amma da yake ba ranar hutu bane sai yasa ya bar mu dan samu challenge to mun kamanta ne bi samun shekara mun samu weekend sai mu saka shi kuma wasu gyara da yake an kin duba karshen taron su abubuwa mun gaggauta saboda me muna ganin mutane na wucewa kuma muna taron jama'a ne ana wucewa za mu yi dole mu gaggauta a mika lambar yabon sai samun duwa mu gyara abubuwa da ya tafi daidai amma abin jama'a muna so a yaba mana ba wai a rika korafi in ka duba inda mutum ya kuskure yake sai aya kuskure amma nan ka yayi yau yayi kokari sai ka yaba sai gobe ya gyara sama amma muka ce za mu condemning za mu watsi da abin to kun gani ba mu ba dura kwazo da kuma karfin gwiwa mu yi mu yi gobe
wanda suka halarci taron kuma fa
kowa wanda duk kika san an dama da su a wannan kasar sana nan manyan yan siyasa manyan sarakai manyan attajirai ga Obasaka ga Baba Adini ga barkatai sun zo sun halarci wannan taro Hajiya Riskatu Vanderpool ta zo Hajiya Mai Zango ta zo Fanyama da kanshi ya zo wani ne bai zo kowa ya zo Fanyama shine babban sarkin Kintampo kuma shine shugaban kabilar Wangara na Ghana baki daya a bangaren siyasa akwai wakili da ya zo bangaren Honorable Ben Abdullah Banda akwai kuma Mustafa Masulub da ya zo bangaren jam'iyyar NDC
manyan
yan kasuwanci fa akwai ona Abdulsalam Amadu na Afro Arab da sauransu ambassador Palestine kuma ya zo a matsayin wanda yake zaune a wannan kasa yake wakilci kasar su kana kuma mun jajinta kasar su a wannan alhini da suke ciki na bama-bamai da ake jefa kasar su kuma ake kashe al'ummar su magana na karshe shine al'ummar musulman zango mun taka rawar gani akwai wani abin da ke damun mu shine ba ma mara wa juna misali kin ga mun wannan karamawar da inda aka yi kuskure a ce an yi kuskure amma sai a yaba saboda gobe mu yi amma wata sa'in sai ki ga an korafi za ka yi ai wani kaza ai bai kaza bai kaza bai kaza a bai kaza sai a ce a ba mu karfin gwiwa ba mu uzuri sai gobe mu gyara to abin da yana ci abin nan gaskiya ni yana da mu yana ci mana mu dukkan mu al'ummar zangon gani tuwa kwarya da musulmi to in dai mun yi wannan kuɗi muka kashe wannan wuri ma hayan shi ba wasa bane waye kuɗaɗe an kashe kuɗi ba fiye da yanda ke zato to in ai wannan an karama musulmi da dama wallahi wasu sun ji daɗi wasu sun kafin mu tashi taron suka kira ka ce karramcin da na musu da yabawa musu da nayi wallahi sun ji daɗi sun burge wasu kuma yiwuwa ba za su ji daɗi ba saboda an daɗe ba ambaci sunan su ba wani ma ba an ba kira su abubuwa ne gaba mun gyara kuma inda kuka ga mun daidai sai muna son ku hamma wannan gurin ku yaba mana saboda gobe gaskiya next year za mu yi kuma mu gyara mu zo mu
Hawa Abdulkarim Yaufaniya murar Amurka daga Accra Ghana
karshen shirin namu na yau a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa wato Julie Leather Gresham da dukkanin abokanan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku da fatan za a yi hutun karshen mako lafiya